ganin yadda ake ci gaba da tashe-tashen hankula a wasu sassa na arewacin Najeriya. Shugaba Goodluck Jonathan na Najeriya ya yana dokar ta baki a jihohi uku da ke arewa maso gabashin Najeriya tun daga jiya Talata. Sannan kuma shugaba Goodluck Jonathan ya ba da umarnin a tura karin soja zuwa jihohin da bala'in tashe-tashen hankulan ya fi wa illa. Shugaba Goodluck Jonathan sai ya kara da cewa, Shugaba Goodluck Jonathan yana mai cewa ya ba da umarnin daukan duk wasu matakan da suka kamata a dauka domin ganin an mayar da cikakken zaman lafiya, an kuma kawo ƙarshen kashe-kashe da ake yi a wannan guri. Domin masu yin kashe-kashen nan fa marasa imani ne, kuma tamkar 'yan tawaye ne a ƙasa sun yi watsi da dokokin Najeriya. Shugaba Jonathan sai ya ƙara da cewa,
all those who had a hand in the killing of the operatives, the activities of insurgents and terrorists have been reprehensible.
Shugaba Goodluck Jonathan yana mai cewa irin waɗannan ayyukan tada zaune tsaye ba masu yin sa in ban da 'yan ta'adda, suna yawaita tada hankulan jama'a da hana su sakat. Don haka ya zama wajibi a ɗauki matakan gaggawa domin a hana su kaiwa ga samun nasarar burinsu. A jawabin da ya yi aka kuma yaɗa ta kafar gidajen talabijin na Najeriya, shugaba Goodluck Jonathan ya nuna dama ganin irin yadda wasu sassa a jihohin arewacin Najeriya suka bada hannun 'yan Boko Haram sai abinda suka yi da su. Don haka wajibi ne fa a gaggauta kubutar da waɗannan yankuna daga matsaloli da 'yan ta'adda suka haifar musu.